أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بينك إني من سلم تأدين مسلمتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مني والله سبحانه وتعالى قوديا أئرن نئموم ديمنا التي لا تعد ولا تهصى وإن دباسا قاروا يا قارها تامو أولنا مجلسي من البركة مجلس دكي مسلات الإحسان ام ام ابنو هوتور جي ار اي اكنن دابو a wannan yammaci na ranar talata wanda ya kama 14 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda shine yazo daidai da 3 ga watan 3 shekara ta 2026 idan muka leƙa taskar tarihi. A rana mai kama irin ta yau, wato 14 ga watan Ramadan, amma fa sai mun waiwayi shekara ta 630 daga hijira, ɗaya daga cikin taurarin addinin musulunci, manyan kwamandoji, manyan shugabanni waɗanda suke jarumai, wanda ya yi musharaka tare da Salahuddin al-Ayyubi a jerin gwanan yaƙinsa da ‘yan Kurose, ɗaya daga cikin manyan sarakuna waɗanda suka shahara da riƙo da addini da kyautata wa al’umma, malami mai tsoron Allah jarumi wanda yake ana kiransa da Muzaffaruddin ko Kubori, Allah ya yi masa rasuwa. Lalle hakika wannan bawan Allah yana ɗaya daga cikin taurarin addinin musulunci a ƙarni na 7, wanda yana ɗaya daga cikin alamu da suke nuna kyakkyawan jagoranci na al'ummar addinin musulunci. Lalle hakika sunansa ya shiga jerin adalan shugabanni wanda zai iya shiga sahun irin su Umar bin Abdul Aziz da sauran taƙiyan adalan shugabanni na daulolin musulunci. Sunan wannan babban jagora Muzaffaruddin ko Kubori Abu Sa'id bin Zaiduddin Aliyu bin Baktakin bin Muhammad, wanda ya fi shahara da Al-Kokobori, wanda wannan kalma ta Kokobori kalma ce ta Turkanci, asalinta daga ainihin yaren Turkawa take, tana da ma'ana, ma'anarta shi ne Az-Zi'ibul Azraq, shi ne baƙar kura, ko da dai Azraq a Larabci ana nufin shuɗi, amma dai kalmar ma'anar tana nufin baƙar kura, kishiyar farar kura, ko ka san a Hausa aka ce farar kura, to ana nufin mutumin da yake matsoraci kenan. To shi yasa suke ce masa Az-Zi'ibu amma Al-Azraq, wanda ya shahara da wannan laƙabi domin nuna jarumtarsa da yanda yake kai farmaki, da yanda in an tashi yaƙi yake shigewa gaba babu gudu, babu ja da baya, babu tsoro. Lallai Salahuddin Ayyubi yana ɗaya daga cikin taurarin addinin musulunci, wanda in ka tashi bayanin jarumai a musulunci to sai ka yi bayanin Salahuddin Ayyubi, wanda sunan Salahuddin al-Ayyubi ya mamaye al'ummar duniya gaba daya tun a ƙarni na 6 daga hijira, yanda zukata suke girmama shi, a gefe guda zukatan makiya musulunci suke cike da razaninsa, wanda ya ɗanɗana wa 'yan kurose ainihin azaba, kuma ya tarwatsa su a yaƙoƙi daban-daban, musamman a yaƙin Hiddin, wanda shine ya zama musu, yi musu kwalelanka da Baitul Maqdisi. To wannan jarumta ta Salahuddin Ayyubi, kada ka yi tsammani shi kaɗai ne ya same ta. Duk wani shugaba da za ka ga ya ci nasara a mulkinsa ko a gudanarwarsa, to lallai haƙiƙa yana samun haka ne idan Allah ya taimake shi da mataimaka nagari. Duk wannan ƙoƙari na Salahuddin Ayyubi ba wai shi kaɗai ne ya cimma wannan nasara ba, a bayan gogewarsa da iya mulkinsa da gogewarsa wajen siyasa da yaƙi, to lallai haƙiƙa ya sami irin su Muzaffaruddin Kokobori sun rufa masa baya, wanda duk yaƙin da aka yi da Salahuddin Ayyubi to an yi shi ne tare da Muzaffaruddin Kokobori, wanda wannan in ka ce Salahuddin Ayyubi to lallai haƙiƙa an za ka kutsa cikin tarihi sai ka jiyo ɗuriyar Muzaffaruddin Kokobori. Wannan sarki an haife shi a birnin Erbil 27 ga watan Al-Muharram shekara ta 549 daga hijira, wanda birnin Erbil wani birni ne babba wanda yake arewa ko kudu maso gabas na birnin Mosul da ke Iraki, wanda yana nisan kilomita 80 daga birnin Mosul na Iraki. A nan Erbil take mahaifar Muzaffaruddin Kokobori, kuma ya ci sa'a ya taso bisa kulawar mahaifinsa wanda ake ce masa Zainuddin Aliyu bin Baktakin, wanda shine ma sarkin Erbil din. To a lokacin sai ya kula da tarbiyyar Muzaffaruddin Kokobori, ya kuma haɗa shi da malamai wanda suka tarbiyyantar da shi, suka ba shi ilimi, kuma ya ƙara koyar al-Furusiyya, shine hawan doki da jarumta da faɗa da takobi, wa fununul qital da fanni na yaƙi, dukkan wani fanni na yaƙi sai da ya koya, shi sa ya zama babban jarumi. Wanda mahaifinsa sai Allah ya masa rasuwa a shekara ta 563 daga hijira, 1167 ta miladiya. A lokacin shi Muzaffaruddin Kokobori yana ɗan shekara 14, kuma babansa ya ce idan ya mutu wanda zai gaje shi waliyul ahadi yarima mai jiran gado shi ne Muzaffaruddin Kokobori. Amma lokacin da babansa ya mutu sai dai bai kai shekarun da ya kamata ya zama sarki ba, saboda yana da ƙarancin shekaru, yana shekara 14. Da haka akwai mataimakin babansa, wazirin mahaifinsa, da yake ce da shi Mujahiduddin Kaimas, sai ya karɓi mulkin, ya ci gaba da gudanar da mulkin, sannan bai bar wa Muzaffaruddin Kokobori komai ba, sai dai sunan shi ɗan sarki ne yarima mai jiran gado. To yayin da Muzaffaruddin Kokobori ƙarfinsa ya zo, ya ga lokaci ya yi da ya kamata ya karɓi mulkin mahaifinsa, sai wannan waziri sai ya hana, har ma aka samu tsabani tsakaninsa, wanda ƙarshe ma ya ce ya cire shi Muzaffaruddin Kokobori daga wannan mulkin da mahaifinsa ya gadon masa a shekara ta 569 1173 na miladiya. A lokacin to dan kada mutane su yi masa bore, sai wani abu sai ce amma ya kawo wani ɗan uwansa wanda ake ce da shi Zainuddin Yusuf, wanda ya ce shi ne zai zama a maimakon Muzaffaruddin Kokobori. To wannan ce ta sa da yake bai yana da jarumta, yana da zuciya, bai da a danne shi ba sai ya ga cewa bai kamata ya zauna a wannan gari ba da haka sai ya fice daga garin Erbil ya tafi babban birnin Musal wanda dama shine babban birnin wanda yafi Erbil kasaita sai ya tafi ya je sami shugaban wannan birni wanda ake ce da shi Saifuddin Ghazai Asani na biyu sai ce yana neman ya taimaka masa ya dawo masa da mulkin sa da wancan wazirin azzalimi ya handame to amma Saifuddin sai ya ga cewa ba zai iya haka ba dan haka sai ya ce to abinda za a yi kai hakuri sai ya ce ya shigar da shi cikin manya-manyan ƴan majalisarsa har ma ya ba shi wani birni ya nutsa shi hakimi a wani birni da ake ce da shi Harran to sai Muzaffaruddin al-Kokobri sai ya tashi ya tafi zuwa Harran amma yana karkashin sarkin Musal ya zauna yana ta mulki a Harran har shekara ta 569 daga hijira wanda tun daga shekara ta 569 daga hijira ya fara mulkin har shekara ta 578 daga hijiriya to ana cikin haka ne sai Salahuddin Ayyubi sai ya bayyana kasan kowane zamani da irin mutanansa sai Allah sai ya kawo duniyar musulunci Salahuddin Ayyubi ya kwace birnin Misra daga wajen karshen khalifofin ƴan Ubaidiyya wanda ake ce musu Fadimiyya sai Salahuddin Ayyubi sai ya zama shine sarkin ya tunkuɗe wancan dan haka a lokacin sai ya ƙara kwato Misra sai Misra da Sham suka zama su ne garuruwan da suke karkashin mulkin Salahuddin Ayyubi kuma ya fara wani sabon salo na yakar ƴan kurose yanda ya fara fitar da su daga garuruwan da suka ci na Sham to wannan ne yasa lalle haƙiƙa sai Salahuddin Ayyubi sai ya hada kan daulolin musulmi wanda daga nan ne sai mutane sai suka fara yi masa mubaya kananan sarakuna daga ciki akwai Zainuddin Yusuf sarkin Erbil din nan wanda aka yi wa shi Muzaffaruddin al-Kokobri kwatan mulki dan haka dan uwa ne kuma a wajen Muzaffaruddin al-Kokobri kamar yadda muka ji wazirin ya dauko shi ne domin ya kada a ce dai bai ba wa jinin sarkin ba to shi ma wannan dan uwan Muzaffaruddin al-Kokobri da ya ji Salahuddin al-Ayyubi shine yake tashi sai ya je masa mubaya to bayan da Muzaffaruddin al-Kokobri sai ya bar Musar sai ya juyin ya je ya haɗe da Salahuddin Ayyubi ya shiga cikin ɗa'asa kuma ya zama yana ɗaya daga cikin manyan dakaru da Salahuddin Ayyubi yake ji da su wanda Salahuddin Ayyubi ya yi mamaki da irin jarumtakarsa ai mun ji ba a banza ya ɗauka ba dama an koya masa da haka ya yi mamaki saboda in an je yaƙin yana daga cikin waɗanda suke tsayawa su jajirce babu gudu babu ja da baya to wannan ne ma yasa Salahuddin Ayyubi bayan wannan amincin sai ya ga su kulla zumunci da shi to shine yana da wata ƴar uwa sai ya ce to ya bashi auren ƴar uwarsa shi Salahuddin Ayyubi sai ya aura wa Muzaffaruddin al-Kokobri ƴar uwarsa da ake ce da ita Rabi'atu Khatun ya ce ya aura masa domin zumuncinsu ya ƙara kulluwa don haka tun daga nan Muzaffaruddin al-Kokobri ya shiga yaƙoƙi da Salahuddin al-Ayyubi ya yi tun daga buɗe wani wuri da ake ce da shi Hisnul Karq a shekara ta 580 1184 miladiya wanda kuma wannan gagarumar nasara ce gare su domin wanda da yake rike da garin wani ɗan kurose ne Arnat wanda lallai haƙiƙa ya kasance yana tare al'umma mai ne musu fashi yana kwace dukiyoyin al'ummar musulmi to sai Salahuddin Ayyubi da Muzaffaruddin al-Kokobri suka je suka cinye wannan suka tarwatsa wannan ɗan kurose hakanan a yaƙin Hiddin babban yaƙi da aka yi shi a shekara ta 583 1187 wanda shine yaƙin da Salahuddin Ayyubi ya kwato Baitul Maqdis lalle haƙiƙa Muzaffaruddin al-Kokobri ya nuna jarumta a wannan yaƙin kisa nake gaya ma in dai kai maganar Salahuddin Ayyubi nasarar ba ta saba ce shi kadai akwai irin su Muzaffaruddin al-Kokobri wanda malaman tarihi suka ce shine ya ba da wata fikira da ta sa aka ci Baitul Maqdis cikin sauki yace tun da wurin akwai ciyawa tunda na gaya ma ya goge ya karanti fununul qital aymanji kisa duk mutumin da yake karanta ilimi ya sha bamban da dan haye wanda kawai shigowai kowane irin ilimi ne ko kashi ne inda an ce wannan ya karanta shi ilimi yayi to zaka samu bambanci akan kowa mutum da dan bani na iya ne kawai shigege ya al'amura to shi sa tunda shi dama ya karanta sai ya ba da wata idea yace wajen tunda akwai ciyawa a kone wannan ciyawar wacce take kewaye da inda aka yi yakin Hittin wanda kuma lokacin ya ga iska tana fesin din su wannan kristocin ne ka sa ko lokacin da za ka ga iska ta kada tana yamma wani lokacin ga iska kuma ta kada tana yin gabas to lokacin iska tana kadawa tana yin nahiyar da yan kurosi suka yi to da aka kunna wannan wuta a cikin ciyawa sai iska ta dinga daukan hayaki da kuma zafin wutar tirinta tana kaiwa fuskokin yan kurosi to wannan ne sai jikinsa sai ya mutu nan ne suka fara jin kishirwa idan su ya fara yaji to daga wannan aka ci nasara a kansu wanda wannan cin nasara ne yasa aka bude Baitul Maqdis aka dawo da shi hannun musulmi a zamanin Salahuddin al-Ayyubi in kana maganar Muzaffar al-Din al-Kokobori malaman tarihi sun yi maganganu a kansa wanda ina yawan gaya ma cewa malamai ne suke yin magana sai a ce wane mai aka ce a kansa idan mutum ya mutu ko yayi wani abu to akwai kalmomi da ake fara shine za ga irin tarihi ilimin tarihi ana cewa sana'ul ulama'i alaihi yaban da malamai suka yi masa da haka a lokacin babban malamin tarihi Ibn Khallikan yana cewa kana mutawazi'an Muzaffar ibn Kokobo ya kasance mutum ne mai tawazu khayran mutum ne mai alkhairi zuciyarsa sai take shiga da alkhairi yuhibbul fuqaha kuma mutum ne mai son malaman addini yana son malaman addini malaman fiqhu wal muhaddisina da malaman hadisi yace wa rubama a'ada shu'ara a wani lokacin ka san dan adam ba wanda yake ma'asumi sai annabin Allah yace wani lokacin ma yakan dan debo kudi ya dan ba mawaka yana dan dakata ɗan mawaka su ko mawaka yawanci suna zuga mutum ai mun ji illar mutum ya yadda a dinga zuga shi dinnan ai babu kyau irin wannan roban to wani lokacin yake dan dauki wani abin ya bawa mawaka kudi wa ma nuqila annahu in huzima fi harbin yace ba a taba rawaitowa cewa an ci nasara a kansa a wani yaki ba inda ka san Khalid bin al-Walid shi ma haka yake duk yakin da ya jagoranta sai ya ci nasara sannan Ibn Khallikan ya kara fada a wani wurin yace wa amma siratuhu amma sirarsa biography nasa tarihinsa fa kana lahu fi fi'lil khairi ajaibun yace yana da abubuwan ban mamaki in an tashi magana alkhairi yace lam nasma anna ahadan fa'ala fi zalika mithla ma fa'alahu yace ba mu taba jin wani yayi abin da yayi na aikata alkhairi ba na taimakon al'umma da taimakon marasa shi da na kasasu sai ce wannan shine halin Muzaffar ibn Kokobori kuma kana la yata'adal munkar sannan baya aikata aiki na munkari baya shan giya baya tata baya satar dukiyar al'umma baya duk wani mummunan abu sannan mai wala yumakkinu min idkhalihi albalad haka ya tsare garin bai yadda a shigo da miyagun kwayoyi ko a zubo da kayan maye ko giya ko kayan caca ko kayan kiɗa da sharholiya ba sannan al-Imam Ibn Kathir shi ma ya faɗa a cikin al-Bidaya wan Nihaya ya yabe shi yabo mai kyau malam yace ahadul ajwadi ɗaya daga cikin mutanen masu kyauta bai ɗauki dukiyarsa bakin komai ba wasadatil kubara kuma shugabanni manya wal mulukil amjad sarakuna masu ƙarfin iko lahu asarun hasana yana da labarai kyawawa abubuwan da ya bari masu kyau wa qad amara al-jami'al muzaffari yace shine yayi raye babban masallaci na muzaffari bi safhi qasiyon wanda yake safu qasiyon sai ce wa kana ya amalul maulid ash-sharifa ya kasance yana yin maulidi inji Ibn Kathir fa ba bane na bada ba ahlus sunna kada ka ce ina kurzanta maulidi ya kai sabon dan izala a Ibn Kathir ne malaminka ne ma Ibn Kathir in kana tutiyar sunna yana ɗaya daga cikin malaman sunna malaman tafsiri shi ya faɗi wannan kalmar shi yasa kullake so mu dinga adalci
kada zafin aqida daga za ai bid'a wai yasa ka dinga yin rashin adalci. To ba ni nake faɗa wannan kalma ba, Ibn Kasir ne yace koko bori ya kasance yana yin maulidi, amma da yake shi maulidi abu ne mai kyau, amma hanga ta Ibn Kasir ba, sai yace ash-sharifa, sai danganta wa maulidi kalma ta girma. Ibn Kasir din daga zana faɗa, mun dinga adalci. Yace fi rabi'il awwal, a cikin watan rabi'ul awwal, wa ya hatta filu bihi ihtifalan ha'ila, muzaffar din koko bori yana bikin maulidi, yana yin maulidi. So shi da yawa malamai suka ce ko ba a fara maulidi ba sai a zamanin sa, duk in ka bi tarihi ba inda aka taba yin maulidi tun daga zamanin sayyidina Abubakar, sayyidina Umar, sayyidina Usman, sayyidina Ali, ka to daula ta Bani Umayya, daula ta sai da aka zo wannan karni na shida ko na bakwai, sannan Muzaffaruddin al-Kokobori ya fara a dai taron maulidi, a taron maulidi a yi hidima, a sa turaren wuta, a yanka kaji, a yi hidima, a faɗi falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi yasa Imam Al-Hafiz Zahabi, kaji shi ma abin da yake fara, ba ilimi ba koyi shi mala, ko kana kin abu in ilimi ya zo fara sai ka fara, ni ma haka nake yi, ko da bana da wata aqida ko bana son kaza. Ayin na tashi sana fara, ajiya kaji mun yi tarihin Ibn Tumur, ba kuma kan aqida sa muke ba. To shi ilimi, al-ilmu amana, ilimi amana ne, dan kana kin abu kada ka boye abin da malamai suka fara, ka fito ka fara, ba kuma wannan ne yake nuna cewa wannan abin daidai ne ko ba daidai bane. Wannan shine amana ta ilimi. Imam Zahabi a cikin Siyaru A'lamun Nubala yayi maganganu masu yawa akan Muzaffaruddin Kokobori. Na daya ce kana yufarriqu kulla yawmin qanatir khubzin, kowace rana in kaga abin da yake wato wani mai kidari mai yawa yake raba na gurasa, yake raba wa talakawa, wa yaksu fil ami khalqan, kuma a shekara haka yake taiwa mutane dinki wanda ba za su yi dinka su tara ba, wa yudihum dinaran wa dinaraini, yalba su dinari ɗaya ko dinari biyu, haka yake yi ba talakawansa mala sun ji daɗin sa. Na biyu Imam Zahabi ya ce wa bana arba'a khawanik lizumna, hakanan ya gina wasu wurare ko cibiyoyin kula da masu bukata ta musamman, su ne azumna, marasa lafiyar da ba a tunanin za su warke kamar kutare. Shi ne ya fara yin bela, kafin ka ji bela a Kano, Muzaffaruddin Kokobori a tarihin addinin Musulmi shi ne ya fara cewa waɗannan mutanen ba za su iya shiga cikin mutane su yi mu'amala cikin jin daɗin rai ba, ba za su iya kasa kaya a saya ba saboda ana kyankyaminsu, kuma ba za su iya yin wani aiki na ƙarfi ba saboda na kasa su. Sai ya ce to ya samo musu wuri wanda a nan ne zai dinga ba su ci da sha da sutura da duk abin da suke so. To haka sai da ya gina irin wannan gidajen bela-bela, duk da dai bela suna unguwa ne, amma dai asibitin kutare ya yi suna na bela da bela ɗin, ai na ji bela suna unguwa ne ko, amma dai yawanci ya yi suna da wannan. To sai irin wannan wurare na gidajen kutare da na kasassu, haka nan da makafi, wa kana ya'tihim kulli ithnain wa khamis, bawan Allah kaji din litinin da alamu sai ya je wayannan na kasassun ya kai musu ziyara, wa yas'alu kulla wahidin an halihi, kowanne sai ya bi shi ɗaya bayan ɗaya, kaji adalan sarakuna malam, malam da an yi sarakuna masu tsoron Allah. Shi yasa yanzu ake karanta tarihinsu, amma wasu shugabannin an zo sai dai a tsine musu bayan wani lokaci, in ka zana karanta tarihin sai dai na tsinuwa da fadar illolin da suka yi wa al'umma. To amma kaga irin wayannan kaji ana fadar tarihinsa yau shekara kusan 800 da mutuwarsa, amma ana fadar ga abin da yi, yabo wannan marasa labe yana tambaye kowa bisa halinsa, yana bibiyar su kuma me wayubasituhu wayamzaha ma ba da kyama ba, bai sa face mask yana kyamar su ba, yana shan kanshi yana kyankyami, a'a har ma yana barkwanci da irin wayannan masu bukata ta musamman. Wannan fa shine Kokobori. Na uku wa bana daral linusai, inji Imam Zahabi ya gina gidajen mata, wa daral lil aitami, da gidaje na marayu, wa daral lil liqata, da kuma gidajen da ake yara ma wanda suke bata a nemi iyayen su a rasa, ka san yara da yawa suna bata ba sai inda za ka kai su ba. To shi ya gina gida wayannan yara wayanda suka bata ko kuma wayanda aka jefar da su, ba wai tun yanzu ake cikin shege in an haihu aje a yasar da dan batun a wancan lokacin to irin su ma sai a dauko irin wannan jariran warattaba bihal maradi ya samu nanis masu kula da su masu renan su wanda za su dinga kula da su in ma jariran ne su shayar da su sannan wa kana yaduru ala marda bil mayristan haka nan ya kasance yana bibiyan marasa lafiya a asibiti sannan na hudu yayi daru diyafa shi ya fara guest in amma guest in din gidan baki ba na fasada da badala ba ba kuma wanda mutum zai je biya kudin sa ba a kyauta yasa akai wannan duk wanda yazo garin Erbil ba shi da inda zai zauna to ga gidan baki nan yayi kuma ya bawa duk wani baki in yazo abin da ya kamata da ci da sha da sutura kuma in mutum yayi niyyar tafiya zai koma garin sa a da'u nafaqatan taliqu bi mislihi sai ya bashi a guzurin da ya dace da irin sa wanda zai biya masa bukatar sa ka ji fa yanda yake na biyar yace kana fi sanati yaftaku asra bi jumla ai ya kasance duk shekara kuma sai ya kalli inda aka yaki da musulmi ina ne aka tsare adadi mai yawa ne daga cikin fursunonin yaki musulmi a yakin da aka dinga yi da yan kurose to sai ya je sai ya biya kuɗin sai ya ce ya fanso su haka kowace shekara yana yin haka ko so ɗaya ko so biyu ya tafi da mutanensa haka yake ta yi yana an ta yi dukiyarsa domin ya fito da irin wannan mala akwai shugabannin irin wannan kuwa na shida wa yakhruju sabilan lil hajj haka nan yana taimakon alhazai hanyar da za su je su aikin hajji cikin sauki ya taimaka musu da guzuri a gyara hanyar a samun da rijiyoyi a hanyar yanda alhazai in sun tashi tafiya tunda akan dawakai suke tafiya da alfadare da jakuna da raƙuma su dinga yin zango-zango suna samun ruwa da za su yi amfani duk shi wannan sannan na bakwai haka nan wa yab'asu lil mujawirina fil haramain sharifain haka nan yana aika waɗanda suke makotantaka ɗakin Allah Makka da Madina nan ma yana hidima shine farkon kadimu haramain sharifaini bikam sata ala fi dinar yana ware dinari 5000 akan wannan hidima na takwas walahu bi makka asarun a makka inji imamu zabi duk maganar imamu zabi nake dauko ma yana da wasu abubuwa asar da ya bani jamila masu kyau wanda shine initiating din su fa huwa awwalu man ajra al-ma'a ila jabal arafat shine farkon wanda ya fara jan ruwa a kai ruwa dutsen arfa in ana kafin kaga yau abinda saudiya take ana raba mutane ruwan ana arfa saboda zabi muzaffar al-din al-kokobori shi ya fara yin wannan wa amila bil jabal masani'a lil ma'i akan dutsen sai wasu drum drum ko rizabuwa ruwa rizabuwa na ruwa an ce yayi amfani da ruwan sama ruwan sama yazo sai ya tare a cikin wannan to in lokaci yazo sai ga ana amfani da shi alhazi lokacin hawan arfa na shida shi ma kaji abin da zahabi yake duk da shi ahlus sunna ne salafi iri na irin ka amma bai boye batun maulidi ba haka kullun ake so mai adalci sai ce wa huwa awwalu man ahadasa amma ka zai ce man ahadasa shine farkon wanda ya fara kirkiro kaga ya ce ahadasa al-ihtifal ayi biki bi maulidir rasuli sallallahu alaihi wasallama wajen maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yace wa jama'a kaseeran min al-ulama in an tashi shine sai tattara malamai da yawa kamar yanda yau masu maulidin Allah da Annabi suke yi akwai maulidin da zaka ce na Allah da Annabi ne amma akwai maulidin da ka san wannan ya Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi gabas wayannan sun yi ma duk maulidin za a zo ana kada kade ana raye-raye ana wani zagayen banza dofi wannan ba sunna cikin su amma dai abinda za a zo a zauna a ambaci sirar manzo sallallahu alaihi wasallama da amanarsa da gaskiyarsa da yanda ake to wannan abu ne mai kyau ni ma na yadda da wannan a zo a zauna a faɗi falalarsa amma falalar ba tare da kuma cin mutuncin wani ba wanda baya yi saboda wasu kuma an sun zo irin wannan maulidi za a faɗi falala amma ba za su yi lafiya ba sai sun ci mutuncin waɗanda ba su maulidi sai an ce mai gemun bunsuru makiya annabi an dai sai mun yi maulidi kaza to mutum wallahi ya bata ladarsa in za ka yi ka je ka yi shi ka'idar maulidi ana shafala duk duniya duk yanda za ka kai da campaign a yi maulidi a ce kaza wallahi wani ba zai ba ya san bid'a ne shi a fahimtarsa duk kuma inda zaka ce kai maulidi bid'a ne addinin maulidi ai kaza an watan maulidi ya to wannan sannan kuma wani ya fara shi kuma wallahi ba za a daina ba to me yau zamu wahalar da kanmu amma dai abubuwa na ba daidai ba suke maulidin a fito a yake su masu bata sunan maulidin a cakuɗa maza da mata ana rawa ana gwazo ana halara ta yi girgiza ana iskanci da wayar zaurus to wannan ba wannan zai rada wannan ko kawai a mai da shi hawan sallah yanda sarakunan mu na gargajiya a koma ina ne a Saudiya ne ko a Makka ko a Najeriya ko a Kano ko a Katsina in Idi yayi ake hawa kaga wannan ai biki ne na gargajiya ba wanda zai inkara sa amma ka danganta bu kuma da addini ka ce addini haka a dinga zagaye a tare hanyoyin mutane a dinga sa JC ana tsalle ana waye da sauransu ana wasu abubuwa na riya da kuma alfahari da kuma yi wa juna habaici wannan ba wanda zai dare ko a fito ana wasu abubuwan nan magozanci ana tsalle-tsalle ana waye da sauransu amma a yi ni tsatsai wallahi na gamsu da wannan a yi ni tsatsai a faɗi falalar annabi sallallahu alaihi wasallama babu cakuɗawa da maza da mata a tunasar da manzalarsa ai wannan yana da amfani musamman a wannan zamanin namu na matasa da su Messi da Ronaldo suka ɗauke musu hankali ko da yake yanzu ba yayin Messi da Ronaldo ake ba ta ƙare musu yanzu ina ji wasu ake yanzu to in baka fito da irin abubuwan da zaka dinga fadar falalar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan matasan nan za su manta da manzalar sallallahu alaihi wasallam wallahi irin abubuwan da ake lataka je wai dan ayi hudu ba ko ayi majalisan ilimi ba kowa ne yake ba kowa ne ya sani wayannan matasan nan wayannan kafiran makiya musulunci za su fa dauke musu tunani amma lokacin da aka yi wutar munasaba aka ce makon sahabbai ko makon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko tunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai sai arabiyar awwal ba wannan abu ne mai kyau ba wanda zai tsaya yana wani inkarin wannan to kaji abin da yace wa huwa awwalu man ahdasa al-ihtifal bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam shine farko wanda ya fara bikin maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inji imamu zabi wa jama'a li hadha kaseeran min al-ulama'i ya tattara malamai da yawa fihim yace a cikin su min ahlil hadisi akwai wasu malaman hadisi ne wa kaga malaman sunna kenan wasufiya as-sadiqina yace da sufaye masu gaskiya sufaye domin akwai fandararo wanda su ma sun ba kan layi wanda zaka ji suna wasu maganganu kamar wanda yake cewa laysa fi jaybi ghayr Allah wai aljin sababu komai Allah ne a ciki kaga wannan ya kauce daga barin kan hanya kuma yace sufi ne shi ko wanda zai ce wannan fitila Allah ce wannan Allah ne wannan shi ma kaga ya kauce daga barin siratul mustaqim to ba irin su ba sai imamu zabi yace as-sadiqina masu gaskiya sai yace fasta hasana zalikal ulama al-amal al-ulama fi masharikal ard wa magariba sai malamai suka ga abin da yayi a lokacin sa a fahimtar su suka ga ai wannan yayi abu ne mai kyau sai aka ce kal hafiz ahmad bin hadar al-asqalani kamar hafiz ibn hadar al-asqalani a zamanin yazo bai kuma yin inkarin maulidin ba shine faiwa sahihul bukhari sharhi duk sunnaka yafi ka sunna fatahul bari shi yayi littattafai da yawa shi yayi bulugul maram da kake karantawa amma bai inkarin maulidin ba to kaga wannan fahimta ce shi yasa an zai a dinga yi da mutunci da girmamawa ba da fitsara da rashin kunya da kafirtawa da bid'antawa ba haka yake yin da'awa ba ai mun jijiya ibn tumar a haka yayi wa da'awarsa illa saboda tsanantawa yace wa tilmizuhu al-hafiz as-sakawi haka nan da dalibinsa al-hafiz as-sakawi yace wa kazalika al-hafiz as-suyudi har da irin su imamu suyudi zuma duk suna ganin sun ga maulidi zuma wajen su ba wani abu nan bane to sai hafiz zabi ya ci gaba da bayanin sa yace wa amma ihtifaluhu bil maulidi amma kaga bikin da yake na maulidi fa yaqsiru ta'bira anhu ba za ka iya bayyana shi ba kana al-khulqu yakhluqu yaqsudunahu min al-iraqi wal jazira yace mutane da yawa in yana yi suna zuwa daga iraqi daga jazira yace kuma sahata filin wajen wato sabu qibab khashabin lahu wasu qubbobi ake sawa na katakwaye wal umara kamar ne da ake ne in an zo muliya ga ana kafa wasu tutuci ana wasu rumfuna ana wasu shi ya fara yin wannan dan haka a lokacin sai ya zauna mutane sai su zo da yawa aka zo ana wannan abubuwa na shida to gaskiya dole shi ma nan zanzaya hakura taskar tarihi ta umar ana ɗibuta da ainihin yawa kuma ba ma so saboda fa'idojin abun a ce mu dinga takaitawa ita ma za mu kalli wata rana insha Allah za mu zo mu karasa dai cikin wannan shekarar cikin yadda Allah. Idan mun koma bangaren tafsiri muna nan a cikin wannan aya wacce muka karanta ta jiya innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab. Allah ce wa'annan wa'anda suka ƙaryata da ayoyinmu suka kafirce to da sannu za mu sanya su a cikin wutar jahannama. Sai Allah sai fara cikin wannan aya kullama nadijat juluduhum dukkan lokacin da fatin jikinsu suka ainihin kokone. Wanda wannan aya tana magana akan dama ikon Allah na ranar alkiyama. Wanda dama Allah shine ya halicci mutum, shine ya kashe mutum, kuma shine zai tashi mutum bayan da ya jiddige ƙasa ta cinye shi ya zama gari. Allah zai tattara gabbansa ya tashe shi, to shine zai kuma canja fatarsa idan ya kone ranar alkiyama. Wannan ba abu ne mai girma a wajen Allah bane, abu ne kaɗan. Shine Allah sai yake cewa to badallahum juludan ghayra, sai ayi sai ta fassara muhimmanci me dalilin, sai ce liyazuqul azab domin su dandana azaba mai radadi. Wanda ilimi a yau na likitanci cikakken ilimi ya tabbatar da cewa duk gaban jiki na jikin dan adam fata ita ce Allah ya wadata ta da wasu irin cells wanda suke daukan zafi. Allah ya ba ta wannan abu, shi yasa da an tsikare ka zaka ji, da an yanke ka zaka ji, da ka kone zaka ji, da an cije ka zaka ji, da wurin da ciwo zaka ji, saboda akwai wasu cells a jikin duk fatan mu ta ko ina wanda su ne suke damfare da wannan abu wanda Allah ya fada. To kuma wani abun ban mamaki shine idan mutum ya kone a jikin fata shine mutukar abin da mutum yake jin zafi, fata ta gudun zafi na kona akan komai da komai. Allah ka raba mu da wuta tun a duniya balantana a lahira. Shi sa mutum ya kone za ga zafin da bala'in da yake ci yana da yawa. Shi sa an yi irin wannan gobara ko a gidan mai ko a wurin gas ko a wurin kaza, in ka ga irin babbakar da take yi in ka kalla ba za ka iya ƙara mai da ganin ka ba. To wannan shine abin da ilimin zamani ya tabbatar da shi cewa fata tana kunshe da cells wa'anda suke iya karɓar dukkanin zafi da dukkanin nau'i. In dai ɗaukan zafi ne ba abin da ya kai fata, shi ne ma idan aka yi ma allura aka zo za a tsikara ma allura, lokacin da kake tsananin jin zafin na allurar lokacin da take ratsa fatar ne, amma tana wuce fatar tana shiga tsokar jikin ka, zaka ji kuma zafin ya fara raguwa. Wannan shi ne amsa kawai. Shi yasa to cells ɗin na ɗaukan zafi a jikin fata suke. Sannan wannan aya a saƙon na biyu tana nuna mana cewa lallai haƙiƙa idan mutum ya ƙone sosai a fatarsa ya kai wani level na ƙonewa to ya daina jin zafi, duk abin da zai masa ko ba zai ji zafi ba, saboda fatar ta tafi. Wannan cells ɗin da suke sa mutum ya ji zafi ya tafi. Wannan fa shi ne yake faruwa. Shi yasa wani lokacin ma hatta masu diabetes wanda ya zo musu illa da yawa za ka ji suna complaining cewa suna jin dindirs a kafarsu. Wani lokacin sai a soke su ma ban sani ba. Wani lokacin mutum ya ji rauni sai ya ga jini zai sani. Haka diabetes yake wa kafar mutum ma sosai. Wani lokacin wallahi sai mutum ya ji rauni sannan zai. Wani likita yake bani labari yake cewa ai akwai wani abu da wani ya faru shi bai ma ji ba sai kafarsa tana kan salansar mashin. Bai ji ba sai da ta babbaku sai da ta fara konewa tana hayaki. Aka fara ce masa kafa kafa tana hayaki sannan ya ji aka gaya masa bai sani ba. To ai fata ce take rike da irin wannan cells din na wannan zafin. Shi ne to hikimar da Allah maɗaukakin sarki ya ce kullama nadijat juluduhum, duk lokacin da fatinsu suka babbake badalnahum juludan ghayraha, sai mu canja musu wasu fatin liyazuqul azaba domin su ainihin ɗanɗana azaba. Shi yasa British Encyclopedia ta bayyana cewa akwai wasu matakai na ƙonewa. Akwai ƙonewa ta daraja ta ɗaya da daraja ta biyu wanda suke samun rubin fata wanda ba ta lalata fatar gaba ɗaya, shi ne daraja ta ɗaya da daraja ta biyu ba ta lalata fatar. Amma ƙonewa ta daraja ta uku to tana lalata fatar kuma daga nan sai ta tafi zuwa bargo da kashi da tsoka da jijiyoyi da suke jikin wurin wanda take cewa wannan ciwon to lalle hakika yana kasancewa ne temporary lokacin da mutum ya ji ciwon in ya ji wannan daraja ta uku amma yana wucewa shi ma wajen ya daina jin zafi to shine abin da hikimar Allah wannan science din daga Allah yake ya nuna ma cewa ya kai likitan fata ya kai dan science ya kai dan boko aqida duk wani abu da ka sani yau likitoci suna zuwa suna bincike to Qur'ani ya faɗi wannan tun shekara 1400 da wani abu bara mu gayyato babban malami a Dr. Zugulul Ragibul Najar Allah ya ji kansa shi ma wannan malami na ne masoyi na ne sosai duk da cewa communication muke amma ba mu ga juna ba na so wani zuwa in je mi salama hadu amma Allah bai ba shi ma bai fi yan watanni ba ya rasu bai jima ba Allah ya masa rasuwa ya ba wa duniya gudunmawa wurin fito da scientific miracles mu'ujizozin alqur'ani na kimiya na zamani yayi littafai da yawa yayi as-sama'u fil qur'an duk inda aka yi magana sama cikin alqur'ani da yanda ilmi farki yayi sai da littafi ya fi shafi 400 sannan ya zo yi al-ard fil qur'an dama shi geologist ne masanin ilimin karkashin kasa ne ya tattara ayoyi da suke magana akan duwar wutsi da kasa da sauransu sai ya littafi al-ard fil qur'an sannan yayi al-jibal yace wazifatul jibal shi kuma specifically akan duwar tsire shi ma ya dauko ayoyi irin su al-jibal autara da sauransu sannan ya zo yayi littafi al-haywan fil qur'an dabbobin da Allah ya faɗe su a Qur'ani su ma ya tattara ya faɗe su sannan bayan nan yayi mana kafin ya tafi ya bar wani littafi mai kayatarwa yace masa tafsiru ayatil kauniya shi tafsiri ne amma yana dauko scientific miracles na Qur'ani yana yin tafsirin su wanda ka san in ka san ni ko ka san tafsirin mu nan muna yawan bayani wani amma zaka ji kwana biyu mu tabawa to ai sai an zo wajen ina ji last year ina ji ban yi tunani mun taba scientific miracles ba to haka ya dauko aya a Baqara aya Ali Imran in akwai sai ya littafi volumes guda huru da bayanan malaman kimiya to da yazo bayanin wannan aya Dr. Zugulul Ragibul Najjar rahmatullahi alaihi Allah ji kansa Allah ya haska kabarin sa Allah ya sa ya huta sai ce wannan aya to akidu anna ihsasal insan tana karfafa cewa jin da mutum yake fili kenan bil alam jin zafi da yake ya tarakkazu fil jildi haka yana kunshe ne yana kasancewa ne a cikin fata wa annahu idza intaza al jild amma idan fata ta kwai babu ita sai ce faqadal insanul ihsas bil alam to dan adam ba zai taba jin zafi ba walizalika qala rabbuna yace shi yasa ubangijin mu yake cewa azzamin qa'id mai girma da daukaka yake cewa me kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab duk lokacin da fatin su suka kokkone su yan wuta za mu canja musu wasu fatan menene hikimar liyazuqul azaba domin su dandana azaba to zaka duk irin usulubin din zugulul nagibul rajal in ya tashi fasa kimiyyar qur'ani to sai ka ji abin da yake fara sai ce wa hazil haqiqa wannan ilimin wannan binciken na ilimi lam yudriku hal atibba likitoci ba su gane ba illa fi asna'il harb al alamiyya asaniya sai da aka yi yakin duniya na biyu tsakanin 1939 zuwa 1945 a lokacin ne sai likitoci na turai suka gane cewa wasu daga cikin rundunoni sojoji kenan wanda aka same su ko bomb ya tashi da su ko wani abu ya kone su to wanda suka same irin wannan rauni wanda ya taba fatar jikin su sai aka gane cewa me lam yash'uru bil alami ba sa jin ciwon ba su ji zafin ba illa lahazatul isaba sai lokacin da wannan accident din ya same su sai ce amma bayan da wannan cells na fatar da kira da fara da yanda Allah ya saka fatan ya ruguje ya tabi bam ya kone shi ko wuta ta keta shi sai ce me zalal alamu fi'ila to sai ka ji jin zafin ya tafi yace to wannan ne yasa wastan taju sai suka samu resolution suka sami result cewa anna zalika la budda wa annahu qattama bi mautil asabi, suka ce ba komai ne jawo irin wayannan ba sa jin zafin ba, wannan cells din da suke jikin fata al-murtaki zafil jild wanda suke kunshe a cikin fata, to su ne suka mutu. Daga nan ne sai mutum ya zo baya jin wannan zafin, daga nan kuma sai ya shiga dan ya nuna ma shi ma likita ne, in kana maganar likita dan science ne, sai ce to kai bara mai ma bayani a likitanci ka ga menene dalilin da yasa fata waya ma fata take ne. Dan haka anan lokacin sai yake cewa fata tana ɗaya daga cikin abinda in an ce fatar mutum shine wani fata da ya rufe jikin sa gaba daya, ko ina jikin ka fata ne, kada ka tafi wani wurin, sai ce yana kare ainihin cells din jikin dan adam da kirarsa daga ban ciki, sai yake ba wa kowannen mu launin sa. Fata ce take sa a ga wannan fari ne, wannan baki ne, har ma a ce wannan wankan talwada ne, har ma marasa godiyar Allah suke bulletin su ce wai za su koma farare, banda jahilci fatar su suke illatawa. To yace duk wannan abin da fata yi, yace to in ka ga haka lalle haƙiƙa fata ita ce take tabbatarwa da mutum vitamin D, vitamin D in ji an boko kenan. Wai ba za ce vitamin D din kamar yadda aka saba ba, aka koya mana ba, za ka ga vitamins, vitamins wai zero ba ya zero su wai sun yi kakali. To na gaya muku vitamin ne, ma na sa ana cewa vitamin, amma kuma vitamin din zan fada domin shi muka saba. Akwai vitamin D wanda yakan samu ne daga hasken rana, wanda kuma shi ne yake seseta darajar zafi da kuma temperature ta jikin ɗan adam. Shi vitamin D in ka samu hasken rana, to kuma amfaninsa yakan seseta ma wannan, kuma yakan kare ka daga dukkan wasu abubuwa na waje wanda za ka iya samu, yakan sa ma wata garkuwa ta lafiya. To duk kuma yana amfani a fatar jikinka, duk abin da yake ma kenan. Shi yasa ce idan aka ruguje fatar ɗan adam, idan mutum ya kone ko kuma ya wani mummunan rauni mai faɗi wanda ya shafi dukkanin jikinsa, to wannan ne yake sa mutum kuma sai ya mutu gaba ɗaya, saboda musifar zafin ya yi yawa. Shi yasa wani in abin ya taru lokaci guda, to wannan zafin ne na ɗaukan cells, to sai mutum ma ya rasa ransa ma gaba ɗaya. Allah ka kare mu mala, Allah ka kafafa mana. Shi yasa sai ya ƙara cewa fatar mutum tana da wata ɗabaka guda biyu, riɓi biyu. Akwai abin da ake ce da shi albashara, wannan kenan ta farko ɗin nan, shi ne suke ce mata za epidermis, ina faɗa daidai, wanda wannan ɗabakar ita ce ta sama ta waje. Shi mu a larabci ake ce da ta albashara, Bahaushe ma na ji bashara yake ce, yake ce wannan fata, yace to tana da siranta ƙwarai da gaske, kuma tana iya karɓar ruwa, kuma a jikinta akwai wasu cell wanda akwai kashi 90 a cikin su sune wasu cells waɗanda suke ba wa mutum protein, wanda kuma suna kare mutum daga dukkanin wasu baraza na fata. Sannan sai ita dai wannan epidermis ɗin ita ce take ɗauke da cells waɗanda suke wa mutum tiri, shi ne ake samun wannan sinadarin na melanin, wannan a jikin fata ne. Shi yasa in mutum ya rasa wannan sai ga ya koma zabiya, ko kuma masu bulletin in suka kashe wannan, to sai ga cewa fuskar tasu ta koma dabbara dabbara, ta maki ita ba fara ba, ita ba baka ba, duk wayannan suke rugujawa ba su sani ba saboda jahilci. Sannan sai ga cewa akwai fata ta bi ita ce al-udma, shine the dermis, ita ce kuma wata ɗabaka ta biyu, ita tana da kauri wanda tana da wasu kulle-kulle da wasu ainihin sanadarai waɗanda aka yi su daga collagen fibers, sunan sanadarin kenan, wanda suna da amfani ga jikin ɗan adam. Kai ba zan karanta ma wannan bayani na zugulnar jaro ba, in ba ɗan medicine ba, in ba likitan fata ba, ba zai ainihin gane waɗannan abubuwa ba. Don haka dai a ƙarshe sai ya fitar da resolution, ya ce wa ƙadis sabata biddirasa, ya ce to ya tabbatu bisa bincike da aka yi ana centimeter murabba alwahir, aka samu centimeter ɗaya murabba'i a jikin fatar jikinka kamar a tabin hannunka haka, sai ce yana ƙunshe da wasu abubuwa da suke ɗauke da zafi, abubuwa ne guda biyu, wasu nau'i biyu ne na daukan zafi. Sai ce wa isna ashara mustaqbalan lil baruda, amma yana dauke da kuma abubuwan da za su iya daukan sanyi su kuma guda 12, na zafi guda biyu, na sanyi guda 12. Sannan ce wanda kuma za su iya daukan wahala su kuma akwai su guda 50. Yana nuna ma wasu abubuwa dake dake da suke jikin wannan fata taka da Allah ya ma. Sannan ce akwai me wa mi atai, amma abin da za su iya daukan alam ciwo kenan akwai abubuwa 200. Wannan shine fataka kawai centimeter murabba'i, kawai kamar fadin tamun hannunka. Akwai kawai abin da zai iya daukan zafi aka shine alharara, in ana zafin rana, zafin rana kenan abu ne guda biyu. Wanda zai daukan sanyi guda 10, yasa ga kafujin sanyi an sanye sanyi akan zafin rana. Sannan akwai 50 wanda kuma suke wani nau'i na wahala da fatar za ta ci gaba. Yace amma kuma daukan zafi na ciwo, ka ji ciwo, to abubuwa ne guda 200. Yace idan zafi ya kai temperature 40, to lallai hakika wa'annan abubuwan sai su koma su juye na daukan zafi. Wanda zaka iya jin zafin, wanda zai aka ɗe daukan zafin rana, in temperature zafin ta kai 40, to sai kuma su juya, sai ka dinga jin zafi a fataka, ita kuma tana dauka saboda wannan yanayin da aka yi. Da aka yake cewa wannan aya da muke magana a kanta, lalle hakika ta zo da wani ilimi wanda ya riga ɗan adam sani, bi aksar min 13 qarna, yace sama da ƙarni shekara 300. To kaji zugulin ragibin Najjar kenan. Sai mu kalli ɗaya malamin wannan na ɗan tsakuro ne a rubutu na fana PhD da nai, dama na yi mukarana ne comparing tsakanin malaman science, ƴan boko, likitoci, injiniyoyi, ƴan science da suke bincike akan science da iliminsu, da kuma abin da malaman addini, ƴan Islamic studies, ƴan ulumul Qur'an, ƴan shari'a, ƴan fiqh, su kuma suke zuwa su dinga bayani akan mu'jiza, suna kuma tsoma bakinsa a science. Wai su waye suka fi gaskiya ne? Yana taɓa yi maka wannan bayanin. To shine ne na ɗauki mutum biyu da zugulun ragibin Najjar da Zandani, sai nake comparing kowanne a maganganunsu, kuma akwai wasu ƙa'idoji da malamai suka sa na in za ka fassara Al-Qur'ani da science ba wai kawai da ka ake fassarawa, akwai wasu sharaɗai sun fi 15. To sai nake gina maganganunsu sun hau wannan sharaɗan, sai in comparing haka da dinga yi. To yasa na tsakuro shi kuma magana Abdulmajid Zandani, wanda shi ma ya faɗa shigen magana da zugulun ragibin Najjar ya yi, yake cewa shi ne ma aka soke ka da allura, in kana jin zafin ne farkon lokacin da allura take taɓa bata ka, amma idan ta wuce sai ka ji wannan zafi ya taɓa. Sai ke cewa lallai hakika wannan ne yasa ma ƴan wuta Allah zai musu bayani, zai musu azaba, ya canja musu wuta. Sannan a wani wurin yake cewa inna dilda, lallai fata huwa markazul ihsas, shine tushe na jin zafi na feeling bil hariqi, da konewa. Idza haraqal jildu bin nari, yace to idan wuta ta kon fata ta kone da wuta, fa idza nazaja, idan fatar ta zama cewa ta kone kurmus, sai ce faqadal ihsas, ko fuqidal ihsas, sai a daina jin zafi a wurin. Yace lizalika yu'aqabu Allahu al-kuffara yawm al-qiyama, shi yasa Allah zai kafire ku kubaran al-qiyama bi i'adatil jild marratan ba'da marra, yace zai da musu da fatar bayan daga wannan karo da wannan karo. Shi yasa wannan shine dai abin da ilimi ya riga ya tabbatar. Wani likita masanin ilimin fata musulmi da ake cewa shi Dr. Salim Al-Hamud, shi ma na dauko magana sa, yana cewa innan nihayatil hassasa fil jildi, yace mafi karshen jin zafi a fata shine idza dumirat bil hariq, in aka zama fatar ta ruguje da koniya, ta kone sosai, fa innal insana yafqidu ihsasahu bin nar, yace dan adam yana rasa jin feeling din zafi idan fatarsa ta kone da wuta. Wa zalika li anna markazul alam fil mukh, shi kuma ga abin da likita ya fara, sai ce ai tushen jin zafi yana cikin kwakwalwarka ne, in ka ji zafi kwakwalwa ce take riye wannan jin zafin a cikin kwakwalwa yake. Sai ce la yantabi, to kwakwalwa ko ba ta gane wannan ciwon idan ya kai mutuka fata ta abin nan sa. Wannan shine abin da wannan likita yake bala. Sannan akwai Dr. Muhammad Jamil Habbal, shi ma likita ne musulmi, shi ma ya yi maganar wannan. Ya ce fata idan ta ci karo da ƙoniya, yu addi zalika lil insasi bi alamin sharidin. Wannan yana sa a ji ciwo mai tsanani jiddan. Ya ce li'annan nara domin wuta, tun bihu mustaqbilatil alam allati hiya nihayatil asabiyya alharra. Ya ce ita ce take bayyana mutukar abubuwan da mutum yake ji na zafi, saboda ita ce matuƙa wajen abin da mutum yake jin zafi. Sannan ya ce akwai fata da ake cire ta rafi ne, wata kunul alam alharqa ala ashaddaha. Ya ce a nan ne ake samun tsananin wannan, wanda wannan shi ne abin da likita ya fara abin da ne muku alƙawarta wannan ayar. Profesan fata na duniya ya zo ya ƙara tabbatar da ita. Malam wannan shi ne ke nuna ma cewa na ce ma Qur'ani gaskiya ne, saukakke ne daga wajen Allah. Kaji duk wannan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zura Qur'ani, babu scanner, babu computer, ba a ilimi mai zurfi a ilimin fata. Sai ga wani professor da ake cewa shi Tagata Tadison, shugaban department na fata da kuma ilimin kula da dan adam a jami'ar Chiang Mai da ke kasar Thailand, wanda kuma shi ne din ɗin, din na School of Medicine. Abdulmajid Zanjani dai wancan malamin da gaya ma ya faɗi yadda alaƙarsa ta fara da Professor Taji Tajison. Ya ce lokacin da suka fara nuna masa wasu hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da abubuwan da suka shafi takassusinsa, har ma suka nuna masa cewa akwai Professor ma Case Moore, wanda yake malami ne na sanin halittar ɗan adam, shi ma ya ce Qur'ani gaskiya ne. Suka gaya masa haka, sai yake cewa muka yi masa tambayoyi da yawa, inji Zandani. Sai suka ce da shi, to shin kai ilimin fata a wurinka yake? Sai Professor Tagata ta zo ya fara wannan bayani, wancan bayanin kan da din nema na likitocin zan ba sai na dawo ba, duk irin sai. Sai Zandani ya ce yanzu in muka gaya ma Qur'ani ya faɗi wannan aya, ya faɗi kai wannan ilimin za ka yi ta sai ta ƙarya, wannan ba zai yi ba. Wannan ilimi ne ba a same shi ba sai shekaru, ya kuke magana shekara 1000 da wani abu. Sai aka karanta masa wannan ayar, innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran. Lalle haƙiƙa waɗanda suka kafirce da ayoyinmu, da sannu za mu sanya su a cikin wuta. Kullama nadijat juluduhum, duk lokacin da fatin jikinsu suka ƙone, badalnahum juludan ghayraha, sai mu canja musu wasu fatin, liyazuqul azaba, domin su ɗanɗani azaba. Aka gaya masa haka, sai ce kai anya ko wannan ba haka. Ya ce littafin ne fa wannan, daga ina? Sai ce wannan ba zai taɓa yiwuwa ba. Sai aka ce masa wallahi Qur'ani ne, in kana shakku ma ɗauko ma Qur'ani mai tarjama. Sai aka ce to, sai ya karanta, da ya ga haka sai yake cewa wannan littafin daga ina yake? Aka ce daga wurin Allah yake. Aka ce sai waye Allah ne? Aka ce shi ne ya halicci sama, shi ya halicci ƙasa. A lokacin da ya ji haka ya ga tabbar abin da iliminsa ya tabbatar. A lokacin ya ce ashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. A lokacin ya musulunta, wanda Abdulmajid Zandani yana faɗa cewa lokacin da muka gaya masa wannan bayan ya musulunta, sai ya tafi ƙasarsa Thailand yi da'awa. A lokacin ma ya samu wasu daga cikin ɗalibansa sun musulunta. ‘Yan uwa, wannan shi ne al’ijazil ilmi fil Qur'anil karim wa sunna. Wannan ilimin gaskiya muna da ƙarancinsa. Ilimi ne mai muhimmanci, wanda ta kai yau a duniya a Makkatul Mukarrama, a Rabi'atul Alamil Islami, suna da hukuma mai zaman kanta ta duniya wacce take yi wa Al-Qur'ani da hadisai hidima yanzu a kan wannan abubuwa. Wanda ni ma ina ɗaya daga cikin members ɗinsu, na ɗan shiga cikinsu, wanda kuma har ma mun somi wani shiri da su a fassara. Ni ne kawai ban sani ba, ko Allah bai zan yi kuɗi a yanzu ba ne, kawai ina ta shiri ta, kuma harka ce da za a samu kuɗi sosai a zo a fassara. Sun ballar da bai sun fi 50 har yanzu ina nan da su. Ya za a fassara wannan? Ya za a fassara su da harshen Hausa? Duk da mun fara magana sai Allah ya kawo corona a lokacin. Da Allah ya kawo corona a lokacin, to kuma ban samu cewa tafiyar ta tafi ba. Kuma daga nan sai rayuwa ta fara zafi a Najeriya. Da irin mu duk muna iya zuwa umara. Da albashi na wallahi na kan biya umara na je, amma a yanzu ban isa ba, wane ne umara? Sai dai kalle ta. to yana daga sai abin da ya takaita magana sai dai abin sama sama to abin da nake so in ce ma wannan duniya yanzu ana irin wannan abu kuma ana bukata domin wannan hanya ce da ake samu mutane da yawa waɗanda ba musulmi ba suke musulunta dalilin wannan kamar yadda professor Tagata Tagson yayi aje sa santa ta da na kafa na kira da suna al-ijaz ai na kafa santa kuma daga cikin manufarta din ta dinga yada irin waɗannan abubuwa mun yi daura so daya na kira ɗaliban ilimi mun fara bayanin yadda za a koyi ilimin to amma ni din ne malam abubuwa da yawa suna kaina ba ƙara yi ba to yana daga cikin manufar santantawa a yada irin waɗannan abubuwa musamman da harshen Hausa wanda mun fara yin wasu kilibikilu ai ga malam Yakubu nan ya zo mun yi wasu kilibikilu ina ji na minti biyar in kuna bibiyan shafukan mu za ku an fara sakin su na minti biyu ne ko minti uku akan irin waɗannan abubuwan domin al'umma ko mutane suna samu a shu'ur da wannan da yawa hanya ce yau a duniya da zaka samu manyan malamai suna musulunta wanda wannan abu ne wanda ya kamata mutane a ƙara ba da goyon baya wajen wannan kuma muna roƙon Allah Allah ya ƙara ƙarfafa mana gwiwa ya ba mu lafiya da tsaro in cika wannan burin in Allah ya akwai littafi yana nan shi ma ina ta so in fassara shi irin abubuwa to abubuwa ne suka yawa abubuwa ne sun yawa da yawa annabi kuma ya yi gaskiya ya ce kai amfani da faraga ka kafin shagalaka amma da mutum zai samu lokaci kuma duk ba komai ne shugul ne yau amma da aka tafi ka je ka samu wani waje ka kulle kai sati biyu amma fa ka dinga cin shinkafa kaza ka dinga cin shawarma kana abin da to yanzu sai ka ga a sati biyu kai abin da zaka to amma yau sai kai ma an ka tafi sati biyu to iyalinka fa wa zai kaza da sauransu to yasa abun ake ta'auna amma dai nayi imani Allah zai kawo lokacin muna fata da za a fito da al'umma wannan amma dai ana bibiyar karatunmu da muka yi tunda muka fara ai za a ji mun tattaba irin waɗannan abubuwa wayanda suke masu amfani kuma a gidan rediyo Rama na dauki wajen shekara biyar ina wani shiri mu'jiza alqur'ani ai dai irin sa ne wanda gaskiya duniya ta yi nisa irin waɗannan abubuwa har Libya na zo na je akan wannan daidai lokacin ne bai zo ba su ma dai akan irin wannan alakar ana ta kokarin ya za a yada irin wannan a duniya gaba daya to Allah ka shirye da mu Allah ka ba mu albarkacin alqur'ani wanda ina gani kafin mu kare akwai tambaya da wani bawan Allah ya rubuta yace malam ina yi ma fatan alkhairi da fatan dacewa cikin wannan wata mai alfarma malam dan Allah ina da tambaya ko me yasa duk da tarihi mai girma ta fannin kimiyya fasaha menene me yasa duk da tarihi mai girma ta fannin kimiyya fasaha ilimi da kuma likitanci da addinin musulunci da al'ummar sa suke da shi yau ta tambaye ta fito fiye da kowace al'umma a tarihin duniya malam dan Allah me yasa wasu ba sa fadar shaharar musulunci ta wannan fanni kimiyya fasaha da dai sauransu sai tarihin da ya shafi yaƙi da kuma fitintunu nagode to ai wannan abin da ka faɗa akwai abin da ake ce da su guzzatut tarikh sune suka yaƙi tarihin addinin musulunci duk wasu abubuwa masu kyau na addinin musulunci boye suke su suka yi littafan addinin musulunci illa sannan a gefe guda wannan kai kanka ina ji ka san soro daga karanta irin na orientalist su suke cewa kamar akwai yaƙe a fimfitin in ka za ana ƙanshin wannan magana to ana so a ce yaƙin Badar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da yaƙin Uhud da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka san su orientalist haka suke nunawa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ya ji ya fafaru Quraysh ai shi tarihin addinin musulunci ba ka raba shi da yaƙi me wannan tambayar ga yamma kamar yanzu duniya ba ka raba ta da yaƙi yanzu ba ga waɗannan azzaluman ɗagutan ba haka kawai ana zaman lafiya ba kuma suka je suka kai yaƙi ai in ɗan adam yana nan sai an yaƙi kuma musulunci an yi yaƙoƙi da yawa dole kuma sai an faɗi cewa musulunci an yi yaƙi an je an kai addinin musulunci saboda su ma waɗannan ɗin ai yaƙar musuluncin suke yi su ma za ka dinga jin labari in suka su abin da suke wa musulunci ma wallahi musulmi ba su yi musu lokacin da aka je aka buɗe Andalus aka yaƙi musulmi daga Andalus ai kashe su aka dinga yi aka je ko dai mutum ya koma kiristanci ko kuma ya koma Morocco ko a kashe shi wanda suka rage in aka je gidanka aka ga alkur'ani sai a kama ka a kai ka wani mahakimin taftish wani akwatu a dinga azabtar da kai mai kusoshi da wasu kebul a dinga zane mutum ana shaƙi sa sai ya mutu haka suka dinga yi to duk inda suka je kashe musulmi suke to shi sa gaskiya shi tarihin addinin musulunci dole sai ka ji ana magana yaƙi sai ka ji ana yaƙin Uhud sai ka ji ana yakin Badar, sai ka ji ana yakin Yarmouk, har mutu baya baya ka ji ana yakin Hittin, yakin Qadisiyya, yakin dole sai ka yi maganar yaki. Ai duniya sai za ka yi maganar sai an yaki, domin amsa ma ta nuna ma yanzu ma yaki yaki tsakanin musulmi da Iran da kuma Yahudi da Nasara, kuma suna so su gora musulmi domin su za su yi riba a wurin. In Iran ta kaiwa Saudiya, ta kaiwa Kuwait, ta kaiwa Qatar, kasar musulmi ta kaiwa, to gaskiya wannan shine. Amma Oriental sun bata tarihin musulunci, shi ba a samu irin waɗannan abubuwa waɗanda za ka ji abubuwan da musulmi suka yi. Amma ko mu a nan shaida ne, mun kawo tarihin Ibn Sina da abin da ya yi, mun kawo tarihin Abul Qasim Az-Zahrawi, mun kawo tarihin Ibn Nafis, mun kawo tarihin malamai da yawa na kimiyya irin waɗannan abubuwa, akwai su da yawa. Shi yasa kuma abin da yasa mu kamar a tarkar tarihi ma ba ma har yanzu ka fahimci cewa a tarihin musulunci bai fi tamfa san muke tabawa. Ramadan ne mana kaidi, duk abin da za mu yi tarihin sa to sai iya Ramadan. Shi yasa da yawa zaka zo baka ji wani tarihin ba, duk abin da ka ji mun faɗi shi to a Ramadan aka yi shi. Da sai tarihi namu kawai sakakawa muke ɗebo shi, babu scope of limitation, to za ka dinga jin tarihi abubuwa da yawa. Yanzu muka ɗauke ta shekara muka ce wannan shekarar za ta kalli daur rol na malaman musulunci, to sai mai ta kawo tarihin irin wannan abubuwa. Kuma watakila in Allah ya sa muna rayu in muka cinye taskar tarihi, ai mun kusa cinye ta, kusan duk kusan abubuwan an tattaɓo su, to ƙila mu dinga kawai ɗaukan take sai mu ce daula ta Bani Umayya a mahangar musulunci shekara abin da za ta kalla kenan. Sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara abin da za ta kalla kenan. Sirar Khulafa'ur Rashidin shekara abin da za ta kalla kenan. Sai mu dinga cewa haka in Allah ya da, amma dai gaskiya kada mu fita daga manufar duk abin da yasa muke cewa idan muka kalli rana mai kama irin ta yau, a rana mai kama to ba mu fita daga rana. Yasa da yawa ni kaina ina so in tuso wasu tarihin amma na kasa, duk da haka ina dan samun wata gaba mu ga cewa mun lankayo. To gaskiya wannan shine dalili da yasa zaka ji cewa yawanci masu faɗar tarihin musulunci an fi faɗar yaƙe-yaƙen, ba kuma ana faɗar irin wayancan abu ba, kuma gurbi ne yake kama. Abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladan, abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana, iyayenmu da malamanmu Allah ka saka musu alkhairi, da mu da ku Allah ya amfani da mu gaba daya. Masu yaɗa wannan karatu Allah ka saka musu alkhairi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.